in asan kana ta wai sheri
mai hakuri shi ka ci kumburi
hali mai kyau shi ka zama jari
na tauzan canje zala
kai 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 kyau ha bugin nan lawa da batuna
Kalar sofa
ni kuma daidai tayi mun kaifa kaucin so shi ya kalar sofa.